أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين هكا إن وما صحر من قصدنا نيسا إنا مكسلما إن تأدين المسلم شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من ساكدا واتشي قبل ورنان كراتو نالتاف المنظومة البيكونية wanda a yau shine halkar mu ta biyu a cikin wannan littafi wanda kuma halkar mu da ta gabata mun yi karatu mun ji abin da ake ce ma hadisi sahihi da kuma sharuɗa ne wanda a yau zamu mun ji kuma yi karatu akan littafi hasani kuma mun ji kashe-kashen su akwai sahihul li zatihi akwai sahihul li ghairihi haka shi ma hasanun akwai hasanul li zatihi akwai kuma hasanul li ghairihi duka mun ji su wanda mun ji sharuɗan nan waɗanda ainihin su ne sharuɗa na hadisi sahihi da kuma hadisi hasani din wanda a yau zamu tashi daidai akan magana hadisi dha'ifi wanda abunda malam yake gaya muna shine yake cewa wa kullu ma an rutubati al-husni qasur fa huwa dha'if wa huwa aqsaman qasur wa ma udhifa lin-nabil marfu'u وما لتابعن هو المقطوع والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف اتى مثل اما والله انبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسما Azizu Marwis nayni aw salatha mashhurun marwiyun fawqa ma salatha to anan abunda malai yake gura mana yace wa kullu ma an rutubatil husni qasur dukkan wa kullu dukkan ma an rutubatil ma qasura abunda ya takaita an rutubatil husni daga daraja ta zama hasani to fa huwa dha'ifu shine ake ce ma dha'ifi kuma wahawa kasaman kuma shi ya kaso kashi kasur da yawa nan abin da yake so ya gwada mana yana so ya faɗa mana abin da yake ce ma hadisi dha'ifi yace wa kullu ma kasura dukkan abin da ya takaita ma'ana wai duk hadisin da ya takaita an rutubatu al-husni daga daraja ta zama hasani wanda mun ji hadisi sahihi tun daga can farko ko wanda muka ce kuma sharuɗan nan na hadisi sahihi sune sharuɗa na hadisi hasani iyaka inda sun ka bambanta wuri ɗaya ne shine wajen cikar hadda ta shi wanda aka rawaito hadisin daga gare shi idan aka samu wanda hadda tai bata ida kaiwa ga ainihin wanda yake sahihi din ba to nan da yake zama hasani wanda mun ji waɗannan sharuɗa na shi sahihi din cewa akwai ittisalus sanadi akwai adalatul rawi ma'ana saduwar isnadi kenan sanadin hadisi akwai adalci na rawi sannan akwai tamamud dabdi shine tamamud dabdin rawi kenan marwaci zama yana cikakken hadda sannan kuma mun ji kuma akwai dabdul sadri akwai kuma dabdul kitabi sannan kaga waɗannan su ne na uku kenan ko ittisalus sanadi adalatul rawi tamamud dabdin rawi sannan da kuma khuluhu min ash-shuzuzi yazan bai da shuzuzi sannan khuluhu min al-illa yazan bai da illa to waɗannan ne mun ji su to wanda muka ce shi hadisi hasani shine wanda duk ya tara waɗannan sharuɗan amma wajen tamamud dabdi ko kuma kace tamamud dabdi ga shi marwayaci din to idan ya zama shi marwacin ya zama tamud dabdi to nan ne yake zama sahihi in kuma ya zama ya dan karamta ga ainihin karfin hadda din to nan ne sai ya zama hasani wanda muka ji kamar yanda shi cewa malam da ya gaya mana game da shi hasani din cewa shi hasanin nan wato shine wanda wal hasanul ma'ruf durqan wagadat rijaluhu la ka sahihi ishtaharat cewa wal husnu abunda yake ce ma wal hasanu abu hadisi wanda yake hasani shine al ma'ruf durqan wanda aka sani ta hanyoyi da yawa wanda mun faɗa ga waccan halqa ta mu akwai hasanul li zatihi akwai hasanul li ghairihi to nan kamar yana yin ishara ga Hasanul Ligari, tunda mun ci Hasanul Ligari wato shi Hasanul Ligari din asalin shi da'ifi ne, to amma sai an karo shi to shi ta hanyoyi da yawa, to wannan sai ya zama Hasanul Ligari. Yawwa, to shine kamar yana ishara din ga shi cewa wal Hasanul Ma'rufu durqan, Hasani shine wanda an kasance ta hanyoyi da yawa. Wagadat rijaluhu, mazaje ne sun ka zamo istihara, sun shahara lakas sahihi amma ba kamar na sahihi hadisi sahihi ba. Kaga tunda mun ce akwai wanda yake sahihul lizati, shi kuma sahihul lizati shine wanda yake da mazaje masu hadda amma sai dai busu kai kaifin hadda, aka samu wanda bai kai kaifin hadda na sahihi din ba. To kamar ya dan hade mana waɗannan ta'rifan guda biyu anan wurin ne. To shine waɗanga sharuɗan da mun ka ambata yanzu din. To shine yake cewa to wa kullu dukkan hadisin da shine wa kullu ma qasur, dukkan abin da ya taqaitu an rutubatul husni, daga wannan daraja din ta zama hadisi hasani, an ka samu waɗannan cikakkun sharuɗan gaba ɗaya na hasani din, to in an ka samu taqaituwa sai ya zama bai kai nan ba, to fa huwa dha'ifu, to shi aka ce ma dha'ifi wanda bai kai wannan ba, kamar adalatul rawi misali, ko mun ce adalci na rawi ya zama mai tsoron Allah, ya zama mutum ne mai kamun kai da natsuwa, wanda ba za a ganshi yana aikata waɗansu abubuwa ba, kamar kila a ganshi ya zo bisa hanya yana tafiya yana cin abinci misali, hakan ga ko ina ana kallo ne an gani, ko kuma ya zo yana tafiya ya tsaya fitsari da tsaye a bisa hanya kowa na kallon shi ba lalura kuma, ko kuma wani abu daidai irin waɗannan abubuwan da suke babu kamala ciki. To kaga da an samu haka nan ga mutum, to shine hadisi ne na iya zama da ifi sanadiyar haka din. Yawwa, to shine ba magana a samu mutum ya ƙarya bane, in mutum ya ƙarya ne to hadisi ne maudu'i ya zama, kamar yanda zamu ji abin da ake cewa hadisi maudu'i can gaba. To shine yace to wanda yake haka to shine yake cewa hadisi dha'ifi, amma sai ya ce wa hawa shi hadisin nan dha'ifi a kasaman kaso, rabe rabe ne da yawa, ma'ana ya rabu da yawa shi hadisin nan dha'ifi, wanda wannan hadisi dha'ifi wato shine kamar yanda muka ji ta'rifi ne yanzu, wanda ya takaitu bai kai ga ainihin watan a karbe shi ba, wannan ana ce mishi hadisi dha'ifi, kuma wasu na ce mishi hadisi mardudi, al-mardudu. Sannan kamar nan da yace ya rabu kashi da yawa, akwai watan malamai wasu na cewa watan ya kai ɗaya ya kai kashi kusan 81 shi hadisi dha'ifi din, wasu kuma suka ce ya kai kashi 49, wasu kuma suka ce ya kai kashi 42, amma Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani abinda yake cewa ce to duk wannan rabe raben da aka yi na hadisin dha'ifin baya da wata fa'ida wadda yake bayarwa ta kamaima, kawai malamai sun har da kansu ne wajen cewa hadisin ya dha'ifi ya kasu har waɗannan kashin da yawa ne. Sai yace saboda su malaman da suka rarraba shi hakan da yawa din ba su ambaci nau'o'in ba a yi duk gaba ɗaya ba, sai kaɗan ɗaya sun ka ambata kawai, kuma ba su keɓance kowane hali daga cikin halin hadisin dha'ifi da wani suna muayyani ba. Saboda haka sai suka ce Ibn Hajar yace saboda haka wannan bai da wani muhimmanci hakanan. Sannan hukuncin shi wannan hadisi da ake magana hadisi dha'ifi din nan kuma yana da hukunci shi ma, wanda shi hukunci ne ba a yin aiki da shi a cikin watan ayyuka na aqida da kuma na hukunci na ahkam kenan, al-aqaid da kuma al-ahkam, to ba a yin aiki da hadisi dha'ifi a cikin su. Saboda haka sai dai ana aiki da shi a wajen wato ma'ana aqida shine duk abin da ya shahi tauhidi akawa wata hujja, misali ka kamar irin littafin nan na Zahabi, in ba da misali na al-ulu din nan, kaga mafi yawancin da ya kawo dalilai waɗanda suka sun su ce mai Allah su tabbatar mana mutane cewa Allah yana bisa, amma kaga duk mafi yawancin su gaba daya daga dha'ife sai maudu'ai a ciki, to ga ka'ira ba a aiki da irin waɗannan ababi na aqida duka. Shi yasa malamai sun bi duk littafin nashi ma gaba daya sun nuna duka bai inganta waɗannan hadisan da ya kawo din. Saboda haka wato ba a aiki da hadisi dha'ifi a cikin watan aqida sai sahihi, haka nan a cikin ahkamu shi ma sai sahihi ake aiki da shi, amma aka ce a cikin fadailul a'mali ayyuka na fadala, wanda idan ka aikata abu kaza zaka samu lada abu kaza na wata fadala haka, ana aiki kuma da hadisi dha'ifi a cikin at-targhib wa tarhib, watan kwadaitarwa a cikin wani ayyuka na alkhairi da kuma tsoratarwa a cikin waɗansu ayyuka in mutum ya aikata marasa kyawu, to hadisi na wajen ko dha'ifi ne ana aiki da shi. Haka nan a cikin zikirul maraqib su ma, wata ambaton darajoja daraja ta wani abu, to shi ma hadisai dha'ifai su ma duka ana aiki da su a wannan babi din. Wannan ita ce magana kuma mafi dogara ga shi wa gabani malamai, duk da yake wasu na ganin cewa koda cikin irin nan ba za a aiki da shi ba, amma dai magana mafi dogara ana aiki da shi a cikin waɗannan gadan, a babin aqida ne ba a aiki da shi da kuma a ka'idu ahkamu. iya kare abinda annan su wadanda suka ce ana sun ka halata ayi aiki da hadisin dhaifi din a cikin fada'idul a'mal inda at-targhib wa tarhib da kuma zikrul manaqib to shine sun sa sharuɗa na aiki da shi din wanda kamar yanda Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗi haka din wanda yake cewa wanda ya tabbatar da cewa wato ya zama a cikin fada'idul a'mal kamar yanda muka faɗa fadalani na ayyuka sannan kuma kar raunin nashi ya tsanani da yawa domin an sani akwai da'ifi kuma akwai wanda raunin nashi kuma da'ifin jiddan ku to in ya zama raunin yayi tsanani ma'ana rauni mai tsanani shine mutumin da hadisin da wani kazzabi ne makaryaci shi kadai ya kadaita da hadisin wani mutum ne wanda an san yana yin ƙarya ko kuma wanda aka tuhuma da ƙarya din to amma shi kadai ya ruwaito wannan hadisi din da'ifin to saboda haka wannan ba a aiki da shi din shine yake nufin kar raunin nashi ya tsanani sosai ko kuma wanda watan kuskuren shi yayi tsanani shi ma yayi muni da yawa wanda yanzu zai iya mancewa abin da ya ruwaito din to saboda haka shi ma ba a aiki da hadisin wannan din ko da wannan bangaren ne sannan kuma ya zama shi hadisin ne ya watan ya tattara a karkashin wani asali wanda yake abin aiki da shi ya sannan kuma sadda za a yi aiki da shi din shi wannan hadisin dhaifin kar a kudurci cewa ai hadisin ya tabbata sahihi ne a wannan lokacin sai dai ayi aikin da haka ne kawai don dai aiki da shi amma ba tare da an kudurci cewa lalle tabbas ya tabbata ba a'a to waɗannan su ne sharuɗan da su malamai suka sanya din kuma daga cikin malaman da suka ce ana aiki da hadisin ko ana aiki da hadisi dhaifi din a cikin waɗannan ayyuka wanda in muka duba lokacin da muka yi fassarar littafin wana 40 hadisi mun magana a cikin muqaddima ta al-Imam an-Nawawi nan ne littafin na 40 hadisi yayi magana cewa malamai sun ittifaki akan halaccin ya aiki da hadisi dhaifi din kuma Imam an-Nawawi din ya faɗi haka har yanzu a cikin at-taqrib nashi wani littafi ne na Musdalah al-Hadithi haka nan al-Hafiz al-Iraqi shi ma a cikin sharhi ne ga Alfiya ta kai akwai Alfiya al-Iraqi to wannan Alfiya din ta Iraqi din yayi sharhi gare ta to cikin sharhin shi ma ya ce ana aiki da hadisi dhaifi a cikin wadannan fadailul amali din haka al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani shi ma a cikin sharhun nukhba shi ma ko asa yana da nukhbatul fikr kuma yana da sharhun nukhba ya mai sharhi kuma har gan to cikin sharhin ya faɗi haka din sannan akwai Sheikh Zakariya al-Ansari shi ma ya faɗi cewa ana aiki da hadisi dhaifi a cikin fadailul amali a cikin sharhin Alfiyatul Iraqi shi kuma sannan akwai al-Hafiz as-Suyuti shi ma a cikin Tadribur Rawi shi ma ya faɗi haka din sannan akwai al-Allamah al-Laknawi a cikin wata risala ta shi mai suna al-Ajwibatul Fadila to ya faɗa shi ma akan haka din to saboda haka dai da sauran malamai waɗanda suka yi tabbatar da haka nan din saboda haka iyaka har ma shi yasa malamai suke cewa to don haka idan mutum zai magana akan hadisi dhaifi to kar da mutum ya ga hadisi nan take kawai zai ce a'a hadisin dhaifi ne shikenan suka ce ya kamata mutum ya ladabi abin da ya kamata ka ce dhaifi ne dai bi hadzal isnadi kawai ka ce huwa dhaifun bi hadzal isnadi wannan hadisi dhaifi ne ta wannan isnadin don tana yiwuwa ya zama yana da wani isnadin wanda kai baka ganshi bane ba an fahimta kaga karshe sai mutum ya zo ya taya maganganu da suka daura ko kaga sai ya kai kamar irin abinda Nasiruddin Albani yayi wanda malamai suka dawo suka mashi mata na qudati akan irin waɗannan abubuwan wani wurin ya ce ma hadisi dhaifi kuma wani littafin can daban kuma sai ya ce mai sahihi kuma sai an ga samu waɗannan matsaloli wani wuri ya ce sahihi can kuma ya ce dhaifi to shi yasa ba a son gaggawan nan take mutum ya ce ma hadisi dhaifi tunda ba dole ya yi ihada ne da duk isnadin da hadisin yake da shi ba to shi yasa aka ce ya kai tsaye dai mutum ya ce wannan hadisin yana da raunin isnadi ta wannan fuska din ta wannan isnadin wannan shi ya kamata to shi yasa bai kamata a ce gaskiya nan take da mutum ya ga hadisi dhaifi shikenan nan take zai wurgi da shi ba shikenan ba a'a wannan ga kaida ta ilimin malaman hadisi ba haka ake yi ba wannan shine sannan ana cewa kuma shi hadisi dhaifi har yanzu idan mutum zai fade shi kar kai tsaye lokaci ɗaya kuma ya ce manzo Allah sallama ya ce kaza kai tsaye a'a abinda ya kamata sai dai mutum ya ce ruwaya anhu kaza an ruwaito kaza daga manzo Allah sallama an gane ko kuma balagana anhu kaza labari ya zo mana daga gare shi ya ce kaza an gane ko kuma walada an gane ko kuma ja'a anhu an fahimta dai ko nuqila anhu da abin da ya kama da haka dai haka amma shi sahihi shine za a yi magana da jazmi kai tsaye ka ce manzo Allah ya ce kaza din wannan babu laifi shi ya shi yasa malamai sun hana a ambace shi da sai gud tamri da shi hadisi sahihi din amma shi da ifi to sai a ambace shi domin shi waɗannan nau'uka ne na gwadin rashin lafiyar isnadin hadisi a ce ruwaya ko a ce balagana ko kuma a ce walada an gane ko a ce jaa ko a ce nukila yawa to wannan siga ce ta tamridi ga shi hadisi din sigar tamridi kenan to wannan shine sannan idan hadisi ya zama da'ifi kuma sannan bayan yana da'ifi kuma ya zama mushkili akwai wani abu mai surkitawa a cikin lamarin wannan hadisi din to shi yak malami suka ce babu wata bukata ta a tsayayin wani jawabi gare shi ko kuma turu wannan iskalin da a ciki ne ko wani ta'awili nashi hadisi sahihi to shine in yazo za a yi kokarin wanda za a yi tawili ne ana gani akwai wani iskali ciki ne to nan za a yi tawili da kokarin wanda za a samu fita gare shi to wannan shine to a takaice dai wannan shine wanda yake hadisi da'ifi wanda shi malam ya kan magana anan sannan sai yace kuma yace bayan wannan wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u yace wa ma udhifa lin nabiy duk abinda anka raba ga manzon Allah sallama al marfu'u to shi yake ce ma marfu'i wa ma li tabi'in wanda anka jingina kuma ga tabi'i shi kuma huwa al maqtu'u shi yake ce maqtu'i anan da yace al marfu'u wato yana so ya gwada mana kuma me aka ce ma hadisi marfu'i ne wanda hadisi marfu'i wato ana ce mashi marfu'i ne saboda daukakar daraja tai ta hanyar jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an sani abinda ake ce ma marfu'i shine abinda anka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazance shine min fi'ilin min qawlin aw fi'ilin aw taqririn abinda yake na aiki ne na nazance ne wanda anka ce manzon Allah ya faɗa anka jingina shi ga manzon Allah kai tsaye ko kuma abinda aka jingina ga manzon Allah na wani aiki haka ko kuma abinda anka jingina na tabbatarwa wanda anka yi gaban shi bai hana ba to irin waɗannan sune yake ce ma hadisi marfu'i wanda anka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka shine kamar hadisi sai ya ce manzon Allah sallama ya ce kaza ko yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza an gane kamar a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniyati misali kaga ai zance ne anka jingina zuwa ga manzon Allah sallama to irin haka dai kowa yace fa'ala kaza manzon Allah sallama ya aikata abu kaza an fahimta to waɗannan sune yake ce ma hadisi marfu'i haka ake cewa kuma kora tabi'i ko tabi'u tabi'ina ko wani wanda a ƙasa gare shi to shine ake cewa shi ma in ya jingina wannan din ya rotu kamar tabi'i misali sai ya faɗi magana ya ce manzo Allah sallama ya ce kaza ba tare da ya ambaci sahabin da ya jiyo magana gare shi ba to shi ma ana ce mashi marfu'i amma tare da kaidi an gane saboda haka sai a ce misali in kamar watan sai a ce wani ya rutu shi marfu'an amma sai an jingina shi zuwa ga shi wannan tabi'in misali wanda ya rutu shi an fahimta yawa to shi din ne saboda haka idan aka samu haka duk abinda anka jingina zuwa ga sahabi duk abinda anka jingina zuwa ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ke ce ma marfu'i to wannan kenan sannan ana cewa bayan wannan kuma wato shi wannan hadisi din wanda yake marfu'i yana da ba kala guda bane shi kuma saboda haka kamar da ne bayani cin cewa koda tabi'i ne yace manzo Allah ya ce kaza yayin raf'in hadisi ana ce mashi marfu'i din amma tare da kaidi abinda yasa za a ce mai marfu'i din saboda ya jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta don haka kake nan sai ya bambanta da wanda aka ce mauqufi kenan yawa wanda an sani shi maqufi sai in shi sahabin shi ne ya faɗi maganar kawai ba tare da jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nau'in shi wannan hadisi marfu'i din nan watan akwai raf'i wanda yake na salahata ma'ana ga shi ga hili qarara an faɗe shi wato shine abunda an ka jingina nazance din ko na aiki ko na tabbatarwa zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam qarara ga fili misalin shi misali shine kamar sahabi yace sami'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kaza yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaza an fahimta kaga in sahabi yace naji manzo Allah ya ce kaza kaga kai tsaye sarahatan ne karar hadisi sahabin ya jingina abin zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin abu kaza an gane ko kuma yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza an fahimta ko kuma yace an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala duk kaga wannan siga ce ta raf'in hadisi na cewa salahatan qarar cewa gashi an yi bayanin cewa daga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan har yanzu akwai misalin shi kuma marfu'i na aiki wanda a fili qarar shi ne kamar sahabi yace inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu kaza kaga wannan aiki ne sahabi jingina zuwa ga manzo Allah kai tsaye karara kuma yawa ko kuma yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kaza ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata abu kaza kaga wannan shine misali na hadisi wanda yake marfu'i na aiki sannan hadisi marfu'i misalin shi kuma wanda yake na taqrili na tabbatarwa wanda an kai gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba shine kamar sahabi sai yace fa'altu bi hadarati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza aina aikata abu kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wurin kuma bai hana ba an fahimta ko kuma yace fu'ila bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kaza an aikata abu kaza a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wurin kuma bai hana ba an gane to wannan kaga wani marfu'i ne wanda yake na taqriri an fahimta qarara ga hili to wannan shine sannan akwai kuma har yanzu raf'i na hadisi wanda yake na hukunci ne ba shi sahabin da an karoci abin gare shi bai ainihin yi rafi'in bai ce annabi ya ce kaza ba to amma hukunci shi matsayin rafi'i yake wannan ko shine abinda sahabi ya aikata wato abinda sahabi bai jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine bai fade shi karar ya ce manzo Allah ya ce kaza ba ko kuma ya aikata abu kaza din ba an gane kamar misali irin wannan shine sahabin da amma da sharadi shi sahabin da zai fada haka ya zama wanda an ka san baya watan karbar labarai na Isra'iliyat an gane kuma ya zama wannan abun wanda shi sahabin ya fada abunda ijtihadi ba da za a yi mutum ijtihadi ciki ne din an gane wanda dole ne sai dai in mutum ya ji shi sannan zai sani ne to in sahabi ya fada irin wannan magana to ko da bai ci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ba to wannan hukunci ne raf'i ne ko ana cewa kamar abunda ya shafi ba da labarin halayen tashin alkiyama ai kaga wannan halayen tashin alkiyama idan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ba sahabi kaga bai san su ba saboda haka in ka ji sahabi ya fada wannan din to lalle ku ga manzo Allah ko bai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba to hukunci ne raf'i ne domin me domin ba zai ba a yin ijtihadi a cikin sha'anin lahiran tashin alkiyama dole sai dai an ji ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine saboda bai yiwa a ce an ijtihadi gare shi din sannan har yanzu akwai watan marfu'i na aiki na hukunci shi ma ko kamar sahabi shi ma ya aikata wani abu wanda bai yiwa a yi ijtihadi a ciki ne shi ma kamar irin zancin ko wanda Imam Shafi'i ya kawo a cikin sallar kusuf ko na kisbiyar rana wanda Sayyidina Ali yayi wanda yake cewa shi Imam Shafi'i yace shi Sayyidina Ali radiyallahu anhu yayi sallah ta kisbiyar rana fi kulli rak'atin aktharu min ruku'aini a cikin kowace raka'a yayi fi da ruku'i biyu an kai a cikin kowace raka'a to kaga ashe kenan ai kaga Sayyidina Ali ba zai aikata wannan ba tare da in ya tabbatar daga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya samu hakarin ba to kaga wannan shi yasa sai a ce watan aiki ne marfu'i ne ga hukuman amma na aiki wanda an ga samu daga Sayyidina Ali an fahimta to wannan shine ko kuma marfu'i na taqriri shi kuma na hukunci shine kamar sahabi ya bada labari ya ce ai mun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna aikata abu kaza ka gane to kaga wannan hadisi ne tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana kallo bai hana ba kuma ga alqur'ani yana sauka kuma shi ma har yanzu ba a ce an hana ba to wannan tunda an kai haka zamanin manzo Allah sahabi yake cewa muna aikata abu kaza wannan lokacin to wannan hadisi ne wanda yake mai a hukuncin shi marfu'i ne wanda yake na tabbatarwa tunda suna aikata abu kaza zamanin manzo Allah kuma manzo Allah bai hana din ba an gane to saboda haka wannan shine hukunci marfu'i wato hukunci kenan hukuman kenan sannan bayan haka akwai sigogi wanda za a iya dauka har yanzu shi kuma a ci hadisi watan marfu'i ne shi ma kamar zancin sahabi shi ma sai ce umirna ba kaza an umarce mu da aikata abu kaza ko nuhina an kaza an hana mu daga yin abu kaza ko ujiba alaina an wajauta akan mu abu kaza ko ubihi alaina an halatta muna an gane tunda in kaji sahabi ya ce an umarce mu to ai a zamanin nasu din ai ba wanda ka ba su umarnin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ne ka ba su umarni din an fahimta to irin wannan ne to shi ma duka yana daga cikin abin da yake na wanda ake ce mashi daga cikin sigogi ne wanda za a dauke shi amma a matsayin marfu'i duk da shi sahabin bai ce annabi ba kaga ya ambaci abin bai ambaci fa'ilin ba kawai ya ce umirna an gane ko ubiha ko ujibu ko nuhina to shi ma hukunci ne na raf'i ko da sahabin bai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu din ba ko kuma sahabi ya ce minas sunnati kaza yana daga sunna aikata abu kaza an gane ko as-sunnatu kaza wa kaza an gane to dukkan su wannan hukunci ne na watan raf'i sannan yana daga cikin sigogi su ma wanda ake dauka wato kamar zancin sahabi yace kunna naf'alu kaza wa kaza mun kasance muna aikata abu kaza amma fa da sharadin ya zama ya jingina wannan abun a zamanin manzo Allah sallama an gane yawa ya zama ya jingina a zama kamar irin magana sayyidina Jabir radiyallahu anhu da yake cewa kunna na'zilu wal qur'anu yanzilu ai mun kasance can mu muna yin azalu kuma alqur'ani yana sauka bai hana mu ba ma'ana suna yin azalo shine wato idan mutum zai sadu da matar shi don ga ta dauki kar ta samu ciki a lokacin da zai fitar da mani sai ya fitar da zakarin shi sai ya zubar da mani a waje to shine yake cewa mun kasance muna haka nan kuma alqur'ani yana sauka kuma bai hana mu ba to kaga wannan ne ya jingina abun kaga na ai shi ma sai gashi yace kunna naf'alu kaza ko tunda yace kunna na'zilu to duka wannan ana mashi hukunci ana dauka tai a matsayin hukunci na rafi shi ma shi yasa kaji al-hafiz al-iraqi yake cewa qaulus sahabi min as-sunnati aw nahwa umirna hukmuhu ar-raf'u walau ba'da an-nabiyyi qalahu bi'asri ala sahihi wa huwa qaulul akthari inja al-hafiz al-iraqi ba yake cewa qaulus sahabi zancin sahabi min as-sunnati yana daga sunnayen abu kaza aw nahwa ko kuma kutankucin yace umirna an umurci mu da abu kaza to sai yace hukmuhu ar-raf'u hukunci ne matsayin marfu'i ne wannan din walau ba'da an-nabiyyi qalahu bi'asri kura ko bayan manzo Allah ne ya fadi maganar da zamani mai wucewa ma'ana matukar dai ya jingina abin da cewa zamanin manzo Allah ne muka yi haka din an gane ala sahihi yace bisa ga zance mafi ingantacce kuma ko qaulul akthari wannan shine zancen mafi yawan malamai to wannan shine har yanzu yana daga cikin kuma abubuwan da suke gwadi na hadisi ya zama marfu'i shine mai ruwaita hadisi yace watan an ruwaito daga sahabi wani yarfa'uhu kuma yana yin rafin wannan hadisi zuwa ga manzo Allah an gane ko yanmihi ko yablughu bihi duk wannan kalmomi ne waɗanda ana amfani da su wajen nuna hadisi wato wanda yake marfu'i din kaga duka dai wannan shine abinda malamai suke ta kokarin bayani akan da a fahimci waɗannan watan karatuka yanda suke sannan sai kuma bana yace bayan wannan sai yace wa mali tabi'in huwa al-maqdu'u shi ko abunda an ka jingina zuwa ga tabi'i shi kuma shi yake ce ma hadisi maqdu'i wato maqdu'i shine abunda an ka jingina magana ko wani aiki misali nan min qaulin ne ko fi'ilin ko hakan ga wanda an ka jingina shi zuwa ga tabi'i ma'ana wanda shi al-ma'ajirin sahabbai ne shi ya bai zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to in ya fadi magana shi wannan tabi'i din to shi yake ce ma hadisi maqdu'i tabi'i din nan ko babba ne ko karami ne kasan akwai manyan tabi'i akwai kananan tabi'i ko to ko wanne ne daga cikin su sannan kuma isnadin wannan din shin ya zama muttasili ne ko bai zama muttasili ba duka dai ana ce mashi maqdu'i saboda haka shi yasa kaga kina abinda an ka jingina zuwa ga manzo Allah sallama ba a ce mai maqdu'i abinda an ka jingina kuma zuwa ga sahabbai ko sahabi shi ma ba a ce mashi maqdu'i shi wanda an ka jingina ga sahabi bakin nan sai dai a ce mashi mauqufi kamar yadda zamu ji shi ma to wannan shine amma suna cewa ana ce ma hadisi maqdu'i mauqufi amma da sharadi na taqyin yin kaidi ne ga ainihin shi wanda an ka jingina abin gare shi kamar sai a ce misali mauqufun ala adain wannan mauqufi ne wannan hadisi mauqufi ne ga adaun an gane ko a ce wa qafahu fulanun ala mujahidin misali wane yayi waqafin ya tsaida wannan hadisi ga mujahidun an fahimta ko kuma a ce wa qafahu ma'marun ala hammamin ai ma'maru ya tsaida wannan hadisi ga shi hammam an gane kamar yadda an ka san wannan yana faruwa a cikin littafin na hadisi ina ganin shi haka ne to wannan shine amma dai kai tsaye ai idlakin mauqufi kuma ai shiru to wannan sai na ga sahabi shine ake idlaki ne kawai ai shiru amma in ya zama na sahabi ne to sai dai in ya zama sahabi ne sai an ce mauqufin alawa ne in za a ce mai mauqufi ne in ko ba za a sa alawa din ba to sai a bar shi haka nan kawai maqdu'i din shi wannan shine kamar misalin hadisi wanda yake maqdu'i shine zancin mujahid ko daga cikin tabi'ai asan tabi'i ne wanda yake cewa la yanazul ilma mustahayyun wala mutakabbirun ai mai jin kunya ko mai girman kai baya samun ilimi kaga magana ce shi yake kamar irin wannan misali kenan hadisi kenan maqdu'i ko zancin imam malik ko wanda yake fada ga almajirai ne duk sanda almajirin shi suka yi karatu zai ban kwana da suwa to yana ce musu ittaqullaha ku ji tsoron Allah wan shuru hadzal ilma ku watsa wannan ilimi ma'ana ku karantar da shi ya wa'allimuhu ku sanar da mutane wannan ilimi wala taktumuhu gar ku boye shi kaga wannan hadisi ne maqdu'i saboda me magana shi ta imam malik dama da bakin tabi'i zuwa baya an gane to su ne yake ce magana su ta zama hadisi wanda yake abin da yake ce ma maqdu'i sannan hukuncin maqdu'i din nan bai zama hujja akan dolin dole sai an yi aiki da shi ba a'a sai in karina ta yi nuni ta cewa marfu'i ne sannan an fahimta saboda haka idan aka samu karina wanda za ta yi nuni zuwa ga cewa an yi rafin wannan magana zuwa ga manzon Allah sallama to nan kan sai ya zama da hukunci na marfu'i sai ya zama kenan za a yi aiki da shi ya kamar in aka sami karina da za ta gwadi ga tsayawa ta ga sahabi shi ma kaga sai ya zama tsayin makofi to wannan shine amma kuma yana kamar misali yana daga cikin hadisi maqdu'i wanda da hukunci na rafi misalin shi ne kamar manganun tabi'ai a cikin asbabun nuzuli na ayoyin alqur'ani ko zaka ji tabi'i ya ce dalilin wannan sabakon na aya kaza an fahimta haka nan da sauran manganun tabi'ai su ma a cikin abun da bai yiwa a faɗi ra'ayi cikin shi an gane sai dai in an ji shi daga manzon Allah sallama to shi ma wannan da hukuncin shi matsayin marfu'i ne an gane yawwa to saboda haka kaga asbabun nuzuli kaga dole su tabi'ai da suke yin fassara din na tafsirin sai in sun jiya ne tunda su ba gaban su an ka saukar da ayoyin alqur'ani nan ba kaga dole sai in sun samu yanda abin yake ne sannan za su faɗa to nan gurin koda ba su ce ba su yi rafin nashi ba to malamai suna cewa yana da hukuncin matsayi na rafi ne na asbabun nuzuli na saukar ayoyi dan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar da su ayoyin alqur'ani din to wannan shine suka ce amma zancin tabi'i sai ya ce yana daga cikin sunna aikata abu kaza to suka ce wannan magana mafi inganci matsayin mawqufi yake duk da yake wasu suna ce mashi marfu'i ne mursali amma an gane amma dai magana ce wannan mai rauni din to saboda haka wannan take shine wanda yake makadu'i magana da an ka jingina ga tabi'i ko abin da yayi kasa ga tabi'i din to wannan shine wanda ba shi yake ce ma makadu'i kuma da yake na jin lokaci yayi kamata ya mutsa nan sai mun saki dawowa sai mu tashi ga ainihi al-musnad dan al-muttasil muna fatan Allah ya mana jagora inda muka yi daidai Allah karba mana kurakuran muna fatan Allah ya yafi muna الفرم من زن الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.